بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يو جي ما تكن من هارب بابن الفصل الأول بابي نهركو وجن سناء الله يبن الله دي ما منزنش دي بيّن جرمان درجة النبي صلى الله عليه وسلم تكن لتاهنش تو قلقشن بابن الله جكن الامام درهم آياتي ياكاو فصلي قدا قوما fasalin na farko shine fi ma jaa min zalika maji'il madahi ayoyin da suka zo ta huskar yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa sana'i wa ti'dadul muhasin da kuma ambato abubuwan shi na kyau na muhasin na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsakiyar baban zan mu tashi inda yake cewa qalibul kalbi nan ne ko al imam muhammad ibn sa'ibul kalbi yake cewa kawai ya ce ibnul kalbi amma sunan shi shine muhammad ibn sa'ib al kalbi babban malamin da Allah ya ba huce cikin ilimi guda uku al mufassir al nasaba al akhbari babban malamin tafsiri ne da kuma sanin nasaba duk wanda ake buƙatar sanin nasaba ta kowace kabila ta cewa kowace kabila kama daga asalin sa har zuwa annabi adam shi yake da wannan da al akhbari kuma ga ilimin tarihi yake cewa katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ummin na rubuta uwa 500 ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma wajatu fihin nasifahan ban samu mazinaci ko ɗaya ba ciki wala shay'a mimma kana alaihi jahiliya ko abinda jahiliya suke aikatawa na banna ko ɗaya ba a samu ba ma dan amina ne diyawani diyawance 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 yadda zana 500 kaga abinda zai nuna maka cewa babban masanin tarihi ne masanin nasaba ne babban masanin nasaba ne ta wannan la kabilu an ibn abbas daga ibn abbas yake cewa fi qaulihi ta'ala cikin hadar Allah wa taqallubuka fi sajidin kuma amma duk da haka yake Allah madaukin sarki ya fannana cikin ilmin muka wajen ilmin hadisi kuma shi da ifi ne muhammad ibn sa'ibul kalbi kala yake cewa suna ne kawo ba wa an ciro shi bane daga alkalbu kawo suna ne nasaba ce zuwa ga kabila ko kuma kaza banda tabbas kin nasaba ce zuwa ga mi amma ba wa an ciro shi bane daga abin nan alkalbu ba daga ibn abbas ne yake cewa fi qaulihi wajen hadar Allah yake cewa taqallubuka fi sajidin kuma jijjuyawaka cikin masu sujada kala yace fasara shine min nabiyin ila nabiyin daga annabi zuwa ga annabi hatta akhrajtuka nabiyin hakai ma na hutto ga matsayin annabi haka Allah yake ne inji ibn abbas a wannan aya wa qala ja'far ibn muhammad shine ja'far ibn muhammad sadiq jikan annabi sallallahu alaihi wasallam yace alimallahu ajaza khalqihi an da'ati Allah ya san kasawar halittun shi game da biyayya gare shi fa arrafahum zalika sai sanar da su wannan likai ya alamu dan su san annahum la yalanu lasafwa cewa su ba za su samu tsabta ba ta cewa ya zama na asafwa kuma abin da yake tatacce ganga safwa ta tafasir tatacce min khidmatihi daga cikin hidimashi fa aqama bainahu wa bainahum makhluqan sai Allah ya tsaida wani abin halitta tsakanin shi da su tsakanin Allah da su bayin min jinsihim na jinsin su fi sura cikin sura wanda kama yake da su a sura ta halitta albasahu min na'atihi sai Allah ya sanya mishi daga cikin sufofin shi shine ar-ra'afa war rahama to sayi da rahama shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gulmuna raufur rahim wa akhrajahu ila al-khaliq sai ya huddo shi zuwa ga mutane wa akhrajahu safiran sai ya huddo shi dan aike ne ila al-khaliq zuwa ga halittu as-safir shine ar-rasul kama yadda a yanzu larabcin zamani ake cewa wannan safir safir ambasada ya ce mai safir dan aike ne na wata kasa zuwa wata kasa sadiqan yana mai gaskiya waje alda'atu da'atum sai sanya da'a ka Allah ita ce da'a manzo da'a shi ce wa muwafaqatuhu muwafaqatuhu dacewa da annabi dacewa ce da Allah fa qala sai Allah yake cewa man yudi ar-rasul duk wanda yayi biyayya ga Allah manzo faqad abba Allah yayi biyayya ga Allah wa qala ta'ala Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma aiko ka bakawa ma aikin Allah sai face rahama ne ga talikai qala abubakar muhammad ibn tahir abubakar muhammad ibn tahir ibn mufawiz ibn ahmad al mu'athiri ash-shatibi Allah mishi rahama yake cewa shine ash-shatibi zayyana Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam bi zinatir rahama Allah ya qawata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da qawata rahama fa kana kaunuhu rahmatan sai kasancewar annabi rahama ce wa jami'u shama'ilihi dukkan wasu halayen shi da dabi'un shi wa sifatuhu da sifofin shi rahmatan alal khalqi rahama ce ga halittu faman asabahu shay'un min rahmatihi, duk wanda wani abu ya same shi daga rahamar shi, daga rahamar Annabi ma'ana sallallahu alaihi wasallam, fa huwa an-naji fi ad-darain, shine mai tsira a cikin gida biyu, duniya da lahira ma'ana, min kulli makaruhin, daga dukkan wani abun ki, wal wasil fihi ma, wanda ya sadu a cikin su, ila kullu mahbubin, shine abun saduwa cikin dukkan abun su, ma'ana a duniya da lahira zai samu da duk abin da yake so, matakar ya karba Annabi sallallahu alaihi wasallam da risalar shi. Ala tara, baka gani, anna Allah ta'ala yaqulu, Allah yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bamu aiko ka ba mu aikin Allah ka wufaci rahama ce ga talikai. Fa kanat hayatuhu rahama, sai kasance rayuwar shi rahama ce, wa matu rahama, rasuwar shi rahama ce, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hayati khairul lakum wa mati khairu wa mauti khairul lakum, rayuwata alkhairi ne gare ku, kuma rasuwata alkhairi ne gare ku. Malamai sun fassara ta huskar da rasuwar shi take kasancewa alkhairu. Wa kama qala alayhi salatu wassalam, kama yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada Allahu rahmatan bi umma, idan Allah yana son rahama al'umma, qabada nabiyaha qablaha, sai ya amshi ran annabin su gabanin su, faja'alahu laha faradan wa salafan, sai annabin ya kasance musu mai rigaye ne, ko mai zuwa ga wani ya rigaye su, faradan wanda ya rigaye su, salafan kuma wanda ya rigaye su, ya wuce gaba da su yana jiran su, kamar yadda kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiyya barum yana jiran mu a can. Wa qala, wannan alkhairi ne yannuhace mu da shi. Wa qala sarmaqandi, al-imamu abul laysa sarmaqandi mai tafsiri, babban tafsiri al-bahr, yace rahmatan lil alamin, rahama ce ga talikai, ya ani lil jinni wal insi, yana nihi ga mutane da aljan, bai ce ba ga mutane kadai, ce mutane da aljan, kila wasu kace li jami'il khalq, ga halittu gabaki daya, lil mu'min rahmatan bil hidayah, shi annabi gami da mu'mini rahama ce ta shiriya, rahmatan lil munafiqi bil amani min al qatar, rahama ce ga munafiki gami da ya samu amintuwa gami da kisa, ta sanawa annabi sallallahu alaihi wasallam suke nema su ba su izini su yaki ka munafikai su kashe su, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake hanawa, cewa li Allah ya tahaddasu nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, dan kan mutane su rika cewa Annabi yana kashe sahabban shi, kan kage shi ya zame musu garkuwa. Rahmatan lil kafir bi ta'khir al azab, kuma rahama ce ga kahuri ga migajinkirin azaba, kahure na al umma, Annabi sallallahu alaihi wasallam ta huskar da ya zame musu rahama, suna ta kahurcin su, Allah yaki sauko musu azaba, ko yaki tumbuke su, ko aiko musu ruwan wuta, ko kaza irin yadda yan mawsu na gabanin shi. Qalibun Abbas, Ibn Abbas yake cewa huwa rahmatan lil mu'minin wal kafirin, Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga mummune da kahure, iz ufu mimma asaba ghairum, dan an ba su lahiya ga abin da ya samu wasun su, min al umumul mukazziba, daga al'ummomin da suka ƙaryata, wanda suka ƙaryata al'ummomi na gabanin mu, Allah ya dau mataki akan su sabanin kahuran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya, an kawo labari, annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li jibril, annabi ya ce ma jibril alaihi salam, hal asabaka min hazihi rahama shay, shin ka samu wani abu daga cikin wannan rahama tawa, qala na'am, sai yace eh haka ne, na samu tun rahama daga gare ka, qala sai yace kuntu akhshal aqiba, na kasance ina jin tsoron munan ƙarshe, fa aminta, sai na samu aminta li sana illahi alayya, dan Allah ya yabe ni bi qawlihi, da fadar shi cewa ziquwatin inda zil arshi makin, ziquwatin ma abucin ƙarhi ne, makinin mai matsayin daraja ne, inda zil arshi, wazan Allah mai al arshi, muba'in mai biyena ne, thamma a can gurin, kuma aminin amintacce ne, abun bi ne kuma amintacce ne, ana ne nan siffar jibril ake hudi, kenan jibril ta hanyar wa ya samu wannan yabon, ta hanyar annabi alayhi salatu wassalam, da kahin shi bai samu ba wannan. Wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi jibril, cewa hal asabaka min hazihi rahama shay, yana hadisi ne mai rauni, yana cikin al-kamil fi du'afa rijal na al-imam ibnu adi rahimahullahu ta'ala, kuma da zan mu ganshi a cikin manahil safafi takharij al-hadith as-safa. Wa ruwa an rawaitu an Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, da Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq fi qawlihi, cikin hadar shi, kaga shi yasa yake kawo wa athar irin wanda yana nuni zuwa ga raunin sa, yace wa ruwa an rawaitu, alama ta tadifi, fa salamun laka min ashabi al-yamin, amincin Allah ya tabbata gare ka, min ashabi al-yamin, wanda yake daga cikin mutane na dama, ma'abuta dama, ai bika innama waqa salamatuhum min ajli karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ai bika da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ake nihi, dan saboda wannan samun lahiyar tasu, da kuma karamar da suka samu sun same ta dan saboda karamci na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu ta'ala, Allah yake cewa Allahu nuru samawati wal ard, Allah shine hasken samai da kasai, ka abul ahbar yake cewa da Ibn Jubayr yake cewa al murad bin bisani huna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abinda ake nihi da haske na biyu an-nuru sani shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qawluhu masal nuruhi, misalin hasken shi ay nuru Muhammadin, yana nihin hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma da malaman tafsiri wasu suka tai akan haka. Wa qala Sahal ibn Abdullah, shine Sahal ibn Abdullah at-Tasturi, yace al-ma'ana, ma'anan shi Allahu hadi ahli samawati, Allah shine mai shiryar da mutane cikin samai, wal ardh da qasai, wanda ke cikin samai da qasai. Sun makala sanin ce masal nuru Muhammadin, misalin hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izgana mustawda'an fil aslabi, lokacin da ya kasance abun ajiya ne, mustawda'an abun ajiya ne, fil aslabi, a cikin tsatsu-tsatsu, jami'i ne na sulubu, kamishkatin, kamar alkuki ne, sifatu hakaza, sifata kaza da kaza, alkuki taga da ake wadda ba fasa ta ake ba don ajiye hutula a gurin. Wa arada bil misbahi qablahu, abin da yake nihi da hutular da yake gabanin shi shine wazuji kalbuhu, zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wazujaza, abin da yake nihi cikin ayat ta suratul nur da abin nan liliyu, sadruhu, kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam, aika annahu, kamar yana nihin cewa kamar Annabi, kaukabun durriyin tauraro ne wanda yake mai tsananin haske, lima fihi min al-iman wal hikma, dan abin da yake cikin zuciyar shi na imani da hikima, yuqad, wanda aka kunna shi min shajaratin mubaraka, daga itaciya mai albarka, min nuri Ibrahim alaihi salam, daga hasken Annabi Ibrahim alaihi salam, wa duriba al-masal, an sanya misali bi shajaratin mubaraka, da itaciya wadda take mai albarka, wa qawluhu, da fadash, ma'anan gurin tafsirin Sahal ibn Abdullah at-Tusturi, Allah mashi rahama, ana daga cikin tafsirai wanda suke ake kira da at-tafsirul ishari, ba tafsiri bane na hakikanin ayat abinda take nihi kenan, a'a, amma dai ya zakulo wata ma'ana ba'ida game da ma'ana ta zahiri, ma'ana ce boyayya ya binciko, to wannan a tsarin shi, shi ma malaman tafsiri yana da mahallin shi, matukar bai saba ma wani nasi ba, bai saba ma wata aya ba ko wani hadisi, wannan ya sufanta daraja sufa Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, cewa Allahu nuru samawati wa masal nuru hi kamishkatin fiha misba al-misba fi zuwa karshe, cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ba yana nihin hakikanin aya kan wannan ta sabka ba, amma ana sufa, yana sufanta cewa at-tafsirul ishari, cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda yake makabul ne, akwai wanda yake mardud ne daga cikin at-tafsirul ishari, yace wa qawluhu, hadan shi da yake cewa ya kadu zaitu hayudi, kenan kamar yanzu wannan mutum ya zo tafsiri, tafsiri ne na ahlut tasawuf, tafsiri ne na malaman sufaye wanda sun zurfafa cikin sufanci, kuma kalbabbe lahiyayi, tafsirul ishari ne, in ka zo tafsirin qur'ani yanzu nan, baka zo ka fassara shi ba da cewa masal nuruhi miskat kamiskatin fiya misba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake ne, a wannan babin tafsirul ishari ne, tafsiri kuma na hakikanin aya ga abinda take nihi, wannan daban kuma cikin kutubut tafasir bil masur yana nan sanan
da fasara wa fi zalika fal yafrahu, shine mauludi kana sune kenan suka istima,
wannan ishari ne ba, ya kadu zaitu hayudi, zaitu ha hasken man ta, ya kadu ya kusanta, yudi yayi haske, ai ta kadu nubuwatu muhammadun tabiyunu lin nas qabla kalamihi ka hadha zait, ai ana nihin annabtar Annabi Muhammad ta kusa ta bayyana ga mutane tun kafin yayi magana, kamar wannan man da ake fada, wa qad qila fil aya ghayru hadha, a cikin ayar an hudu tafsirin da ba wannan ba, Allah ne masani, wa qad samahu Allah, Allah ya ambace shi fil qur'ani, cikin alqur'ani, fi ghayri hadha almawdi, a cikin gurin da ba wannan ba, nuran haske ne, wa sirajan muniran, kuma hutula ce mai haske, me yasa nace wannan tafsirin zai zama na karbabbe ne, saboda wannan magana da kawo, dan kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam da haske ba anan kade aka yi shi ba, kenan dan ya fassara wannan ma a wajen babin tafsirul ishari, cewa wannan ce a hasken wannan Annabi Muhammad ake ni, to tunda a wasu ayoyin an fassa, an kawo, ambace shi da cewa haske, wannan ba matsala bane dan an amshe shi. Fa qala ta'ala, Allah yake cewa ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, hakika ya zo muku daga Allah, me ya zo muku nurun haske, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda an yi adafin shi cewa kitabun mubin, da littafi wanda yake bayyananne, dalilin da ya nuna cewa nurin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne, tunda an yi adafi cewa wa kitabun mubin, da littafi wanda yake bayyananne. Wa qala ta'ala, Allah yake cewa inna arsalnaka shahidan wa basharan wa najiyan, cewa da'iyan ila Allah bizni wa sirajan munira, wa sirajan muniran, kuma halin kasancewa ka hutula ce mai haske. Wa min hadha qawluhu, daga nan a cikin wadar Allah, alam nashrah laka sadrak, shin bamu burda maka kirjinka ba, ila akhir sura, har zuwa karshen sura sifan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sharaha ay wasa'a yalwata kirji, alam nashrah laka, bamu yalwata maka kirjinka ba. Wal muradu bis sadr huna, abinda ake nihi da sadr anan, alqalbu, zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ake ni. Qalibun Abbas, ibnu Abbas yake cewa sharahana, sharahahu bi nuril islam, Allah ya yalwata kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam da hasken musulunci. Wa qala Sahal, Sahal ibn Abdullah at-Tusturi yake cewa az-zahid bi nuri risala, da haske na risala, haske na manzanci. wa qala al-Hasan Hasan yake cewa Hasan al-Basri mala'ahu hikmatan Allah ya hukuman wa ilman Allah ya cika shi da hukunce da kuma ilimi wa kila wasu ka ce ma'anahu ma'ana shi shine alam yutahhir qalbaka shin Allah bai tsarkake zuciyarka ba ta la yaqbalu waswasa ta yadda batta amsar wani wasiwasi wa wada ana anka wizar kuma mun sauke maka nawayenka allazi anqadha zaharak wanda ya nawayi bayanka kila wasu malamai suka ce ma salafa min zambika abinda ya gabata na kukuranka qabla nubuwa kahin annabta wa kila wasu suka ce arada abinda yake nihi siqala ayyamul jahiliya nawaye na kwanukan jahiliya wa kila wasu suka ce arada ma asqala zahar husain yana nihin abinda ya nawayi bayan shi min risala na manzanci hatta ballaga ha sai da isar da ita wannan shi zai hi kusa da saboda koda kahin annabta annabi ba mai zunubi bane malle a ce an karkaye mishi zunuban shi hakahul mawardi mawardi ya rawaito shi al-Imam al-Mawardi cikin tayin shi al-Nukat wal Uyun babban tafsirin shi was-Sulami da al-Imam as-Sulami yana sanan tafsiran su sananu ne suna nan ana amfani da su kila malamai suka ce asamna ka mun kiyaye ka walau la zalika dan ba haka bala asqalatu zunubu zaharka da zunubai sun nauye bayanka akahu samarqandi abul laysa samarqandi rawaito shi a tafsirin shi baharul ulu wa rafa'ana laka zikrak mun daukaka maka ambatanka qala ya haibun adam yake cewa daukaka ambatan annabi bin nubuwa da annabta wakilu wasu kace iza zukirtu zukirta ma in an ambace ni Allah kai ma zan ambace ka tare da ni fi qawlihi cikin hada shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga daga an ambace Allah an ambace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daukaka ambato ni wakilu wasu kace fil azan wajen kiran sallah ana gama sunan shi da na Allah wal iqama haka cikin iqama qala al faqih al qadi abul fadli al-imam abul fadli yake cewa shine qadi iyadin haza taqriru min allah jalla subhanahu li nabiyyi wannan tabbatarwa ne daga Allah ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam ala azim ni'amihi akan girman ni'imomin shi ladaihi a wajen Allah wa sharifu manzilatihi da kuma madaukakiyar daraja annabi sallallahu alaihi wasallam inda hu a wajen Allah wa karamatihi alai da kuma girman da annabi yake da wajen Allah bi an sharaha qalbuhu lil iman ta yadda Allah ya yalwata kirjin shi da imani wal hidayah da shiriyuwa wa wassa'ahu yayyalwata ta liwa'i al-ilm dan kiyaye ilimi wa hamalul hikima da kuma daukan hikima wa rafa anu sikal umurul jahiliya alai kuma Allah ya dauke mishi nawaye na kwanukan jahiliya wa baggadahu li siyariha kuma ya husatar da shi game da sirorin su da abubuwan da suke tun cikin jahiliya annabi ya tsane su bayyayin su bai kusance su ba wa ma kanat alaihi bi zuhuri dinihi ala dini kullihi da abin da suka kasance akan shi na jahiliya ta hanyar ina bi zuhuru dinihi ta hanyar wannan daukaka addinin shi ala dini kullihi akan kowane addini li zahirahu ala dini kullihi dan ya daukaka shi akan kowane addini wa hada anhu uhudatu aba'il sikal aba'il risala wa hada yakankari anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam uhudatu alqawli wannan garanti ta aba'ur risala nawaye na manzanci a aba shi jam'i ne na al'abu shine nawi ya dauke mishi shi ya kankare mishi wan nubuwa da annabta li tablighihi lin nas dan ya isar da shi ga mutane ma nuzila ilayhim abinda aka sabko musu wa tanwihihi da kuma ba daukaka daraja shi da yayi bi azimi makanihi da girman matsayin shi wa jalilu rutbatihi da kuma babbar rutuba shi daraja shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ihi zikrihi da kuma daukaka ambatan shi da yayi wa kiranihi ma asmihi ismahu ta yadda ya gama sunan shi da sunan shi gurare da dama an ce la ilaha illallah an ce muhammadur rasulullah cikin sha'air da dama na ibada nan yayi gogo ya isa nan kin tashi kala kata da insha Allah.